الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 2 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke fada cewa wani lokaci ne wato a wani lokaci ne farkon lokaci na yin shafa'i da wuturi kuma a wani lokaci yafi dacewa a yi abu na farko da muke so mu sani shi shafa'i da wuturi sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya sunnanta mana game da salloli waɗanda suke na nafila dalilin da yake tabbatar da cewa shafa'i da wuturi sunna ce mai ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin shafa'i da wuturi sawa'an yana zaman gida ko yana cikin hali na bulaguro don haka al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa ba kowa yake barin shafa'i da wuturi ya wohintar da shi sai fasiki don haka sunna ce mai ƙarfi dalilai sun wuce a lissafa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu cewa da cewa mu nace akan yin shafa'i da wuturi farkon lokacin sa shine bayan gama sallar isha ita ko isha lokacin ta na shiga idan hantsin gwauro ya faki idan aka ce hantsin gwauro a Hausa shine ja wanda ke kasancewa a yamma bayan fadawar rana wannan ja idan ya bace shine farkon lokaci na sallar isha don haka lokacin yin shafa'i da wuturi na kasancewa bayan gama sallar isha haka koda ya kasance a daren da ake hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci magariba da isha idan an hada waɗannan salloli na halatta kai tsaye mutum ya tashi ya yi shafa'i da wuturi ba maganar cewa sai ya yi jiran hantsin gwauro ya fake kamar yadda malaman malikiya suka tafi akan haka domin dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana farkon lokaci na yin shafa'i da wuturi shine gama sallar isha an so gabatar da shafa'i da wuturi a farkon dare kafin mutum ya kwanta ga mutumin da baya da tabbacin falkawa kafin ketowa alfajir amma duk mutumin da ya tabbata zai falka kafin ketowa alfajir to wannan an so ya jinkirta yin shafa'i da wuturi sai idan ya tashi a ƙarshen dare yayi domin wannan lokaci na ƙarshen dare shine lokaci wanda yake fiyayye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan kashi daya daga cikin ukun dare ya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka yana saukowa zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Mun fahimci ma'anar sauka, amma mun jahilci kaifiyar yanda sauka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala take, kamar yanda ya faɗa mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Idan ya sauko zuwa samar duniya, Ubangiji ta'ala yana ma kansa kirari, Anal Malik, Anal Malik, ni ne sarki mamallakin kowa da komai. Ubangiji ta'ala zai faɗa, man zal ladhi yastaghfiruni fa aghfirana, wa zai roƙe ni gafara in gafarta masa, wa yake da wata bukata a biya masa, wa yake neman arziki a azurta shi, wa yake neman lafiya a bashi lafiya. Ubangiji ta'ala haka yake maimaitawa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ba zai daina faɗa sai idan alfijir ya keto, sai idan alfijir ya keto. Don haka wannan lokaci lokaci ne wanda yake na samun karbuwar addu'a, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, yana cewa a kowane dare akwai wata sa'a bawa bai taɓa yin dace da wannan sa'a, yana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunsa na duniya ko na lahira face sai Allah ya amsa masa. Wannan sa'a ko akan same ta a kashi ɗaya daga cikin ukkun dare, kashi wanda yake na ƙarshe. Yanzu misali, rana tana fadawa a ƙarfe nawa? Ƙarfe 6 nawa? Da minti ya wuce da minti 10. Mu ɗauka 6:30, 6:30 rana take faɗawa, alfijir ko yana ketowa ƙarfe 5:36. An gane ku? In ma ka zubda minti 6 ɗin ka ɗauma da rabi tukwa. To, duk da cewa yakan saba daga cikin wata kalanda zuwa wata kalanda. Misali, yanzu idan ka ɗauka cewa alfijir yana ketowa ƙarfe 5:30. Rana tana fadawa ƙarfe 6:30. Kenan wannan 30 minti 30 na farko mu aje shi, sai mu dau misali ƙarfe 8, ƙarfe 9, 10, 11, 12, ƙarfe 1, ƙarfe 2, ƙarfe 3, ƙarfe 4, ƙarfe 5. Nan muna da minti 30, can muna da minti 30. In mun hada mun samu awa 11. To, awan nan 11 sai ka kasa ta kashi 3. In ka kasa ta kashi 3 sai ka fitar da kashi 2 na farko, kenan kashi 1 na ƙarshe shine sulusun dare kenan na ƙarshe. An gane ku? Kenan anan zamu fitar da minti wannan awa 2, idan aka raba ta minti nawa ne, kenan minti 40 kenan. Anan sai mu fitar da awa 6, wato da minti awa 7 da minti 20 zamu fitar. Idan muka fitar da awa 7:20 kenan, iya abin da ya rage wannan shine sulusun dare wanda yake na ƙarshe. To, a wannan lokaci ake buƙatar duk wanda ya tabbata zai tashi kafin ketowa alfijir ya jinkirta yin shafa'i da wutirinsa sai a ƙarshen dare in ya falka yi, domin ya yi dace da wannan sa'a. Yana mai roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In kuma mutum ya tabbata barci na rinjayensa, baya falkawa sai idan alfijir ya keto, to wannan baya dacewa ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'insa da wutiri. Kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa baya falkawa sai idan alfijir ya keto, saboda muzakara ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi a cikin dare. Manzon Allah ya masa wasiyar cewa kada ya saki ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wutirinsa. An gane ko? Kada ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wutiri, domin al'adarsa galibi baya falkawa sai alfijir ya keto. Karancin shafa'i da wutiri shine raka'a ɗaya. In ka ji tsoron ketowa alfijir, gab da ketowa alfijir, kana iya yin raka'a ɗaya tak, wannan ita ce matsayin wutirinka, kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin Sahihu Muslim, hadisin Abu Ayyub Allah ya ƙara masa yadda. Sannan mutum yakan iya yin raka'a uku. Idan za ka yi shafa'i da wutiri da raka'a uku, in ma ka zo da raka'a uku gaba ɗaya a jimulce, sai a ƙarshen ta ukun za ka zauna ka yi tahiyya ka salamci, ko kuma ka yi biyu, in ka yi biyu ka salamci sai ka tashi ka kawo raka'a ta uku. ko kuma kai raka'a biyar. Idan za ka yi raka'a biyar ba za ka zauna ba sai a ƙarshen ta biyar ɗin za ka yi tahiyya ka salamci. Ko kuma ka yi raka'a bakwai, idan raka'a bakwai za ka yi gaba ɗayan raka'o'in nan bakwai ba za ka zauna ba sai a ƙarshen raka'a ta shida za ka zauna ka yi tahiyya. Idan ka yi tahiyya ba za ka salamci ba sai ka tashi ka kawo raka'a ta bakwai, in ka kawo ta bakwai sannan sai ka yi tahiyya ka salamci. Ko kuma ka yi raka'a tara, in raka'a tara za ka yi a gaba ɗayan raka'an nan tara ba za ka zauna ba sai a ƙarshen raka'a ta takwas. In ka yi raka'a ta takwas sai ka zauna ka yi tahiyya, idan ka yi tahiyya ba za ka salamci sai ka tashi ka kawo raka'a ta tara, sannan in ka kawo raka'a ta tara sai ka yi tahiyya ka salamci. Ko kuma ka yi raka'a sha ɗaya, idan sha ɗaya za ka yi sai ka yi biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamci. In ka yi sallama hudu sai ka tashi ka kawo raka'a uku a jimilce, sai a ƙarshen ta uku za ka zauna ka yi tahiyya ka salamci. Ko kuma a sha ɗayar ka yi biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamce. In ka yi sallama biyar sai ka tashi ka kawo raka'a ɗaya. Ko kuma ka yi sha uku, sha uku nan ka yi biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamce. Idan ka yi sallama biyar sai ka kawo raka'a uku ita ce matsayin wutirinka, sai a ƙarshen ta uku za ka zauna ka yi tahiyya ka salamce. Ko kuma a sha uku ka yi biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamce. In ka yi sallama shida sai ka tashi ka kawo raka'a ɗaya ta cikon sha uku ita ce wutirinka. Wannan gaba ɗaya hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tabbatar da waɗannan nau'ika na shafa'i da wutiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Galibin hadisan suna cikin sahihu Muslim. Tambaya ta biyu, ɗan uwa me yake cewa raka'atul fajr? Wai raka'atul fajr a masallaci ya dace a yi ko kuma a gida? Iya abin da ya dace raka'atul fajr mutum ya yi ta a gida. In ya isa masallaci limami bai zo ba, ba a tada iqama ba, to ba zai zauna ba sai ya yi tahiyyatul masjid sannan ya zauna. Gabatar da raka'atul fajr a gida baya hana in ka zo masallaci ka yi tahiyyatul masjid, domin tahiyyatul masjid zaman kanta take, kamar yadda ita raka'atul fajr ita ma zaman kanta take. In fa ka zo masallaci anan za ka yi raka'atul fajr, to ba maganar yin tahiyyatul masjid, wannan raka'atul fajr da kai ta tsaya maka matsayin tahiyyatul masjid. In kwa ka zo masallaci an tada iqamar sallah, ba maganar ka shagala da yin raka'atul fajr a wajen masallaci ko a cikin masallaci. Shagala game da yin raka'atul fajr bayan an tada iqamar sallah, wannan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, domin ya faɗa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat. Don haka iya abin da za a yi sai ka kabbara ka bi limami sallah ta asuba. Idan an gama sallar asuba kai tsaye na halatta, bayan ka gama tasbihinka ka tashi ka ramu wannan raka'atul fajr da ta kuce maka a nan masallaci. Ko kuma in ka dawo gida sai ka rama ta, domin dalilin da yake tabbatar da cewa kai tsaye bayan an gama sallar asuba na halatta mutum ya tashi ramu raka'atul fajr shine hadisi wanda na cikin sunan ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Bayan an gama sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi na sallah. Manzon Allah da ya gama, manzon Allah ya ce masa, wace sallah ce kake yi yanzu? Ya ce, ya Rasulullahi, raka'o'i biyu ne da ake yi gabanin sallar asuba suka kubce mun, su ne na rama a yanzu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tanka masa ba. Irin wannan sunna ana kiranta sunna ta qaririyya. Duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu, bai yi inkari, to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne, domin baya ganin aikin asha ya ja bakinsa ya kyale. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa bayan gama sallar asuba kai tsaye mutum yakan iya tashi ya ramu raka'atul fajr. Sannan haka hadisi ya inganta daga Ibnu Umar, Allah ya kara masa yadda, mutum yakan iya jinkirta rama raka'atul fajr ya bari sai in rana ta hudu ta dan daukaka walgwadan tsawon goran mashi, ma'ana bayan hudowar ta da minti kamar 15 mutum sai ya tashi ya ramu raka'atul fajr. Ita ma sallah ce wadda take, sunna ce wadda take mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. domin ko a zaman gida ko a bulaguru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin raka'atul fajr ya kwadaitar da mu akan cewa mu nace akan ta na ɗaya daga cikin hadisan da suke kwadaitar da mu shine fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake fada cewa raka'atul fajr tafi alkhairin duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya misali kaddara cewa a dau duniya gaba ɗayan ta da duk abin da yake cikin ta a mallaka maka cewa naka ne ka kiyin raka'atul fajr to raka'atul fajr tafi albarkacin wannan abin da aka baka gaba daya gara kai raka'atul fajr a ce ka rasa duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mustahabbancin gabatar da dama a cikin dukkan wasu ayyuka waɗanda suke masu daraja masu karamci ma'ana duk wani abu wanda yake mai daraja to ana buƙatar mutum ya gabatar da hannunsa na dama wanda malam ya mana misali game da abubuwan da ake buƙatar mumini ya gabatar da dama malam ya zano mana irin su arwalla idan mutum yana arwalla sunna ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da wanki gabbai gaba ta dama kafin tahajjud haka a wajen wanka na ibada haka timama haka sanya tufafi in zaka sanya riga ko wando to ka fara sa kafar dama idan wando ne zaka sa kafin ka sa tahajjud idan riga ce zaka saka a jikinka ka fara sanya hannu wanda yake na dama kafin tahajjud haka idan zaka sanya takalma ka fara sa kafar dama kafin tahajjud haka idan zaka sanya kuffi ko susaiti ka fara sa kafar dama kafin tahajjud haka in zaka shiga masallaci kafar dama ake gabatarwa haka idan mutum zai yi aswaki bangaren dama na hakoransa yake fara gogewa kafin tahajjud haka wajen sanya kwalli idan dama ake fara gabatarwa kafin tahajjud haka wajen yanke farce dama ake fara yankewa kafin tahajjud haka wajen girbce gashin baki bangaren dama mutum yake girbcewa kafin wato bangare wanda yake na hagu haka wajen tsige gashi na hammata dama ake gabatarwa akan hagu haka wajen aske kai mutum yakan gabatar da aske bangaren dama kafin na hagu haka wajen salamcewa daga sallah bangaren dama kake juya fuskar ka kai sallama kafin hagu sannan haka wajen ci da sha hannun dama ake gabatarwa ba a ci da hannun hagu domin ci da hannun hagu haramun ne kamar yadda bayani ya gabata haka wajen gaisuwa in za a yi musafaha da hannun dama ake ba da hagu ba Allahumma sai dai in ya kasance hannun damar yana da larura ba laifi kana iya miƙa ma mutum hannun hagu sannan haka wajen sumbantar Al-Hajarul Aswad shine bakin dutse ko kuma a Hausa mu ce wurin shan nono dutsen da yake jikin Ka'aba idan zaka sumbance shi an gane ko sumbanta da ake kira istilam shine ka dora hannunka akan shi sannan ka sumbanci hannun to hannun dama ake bukata mutum ya dora sannan ya sumbanci hannun in baka samu damar sanya kanka ka tsotsa kenan dama ta biyu shine ka dora hannunka akan shi sannan sai ka tsotsa hannun to in zaka dora hannunka ka tsotsa hannun dama ake dorawa haka wajen fitowa daga ban daki kafar dama ake gabatarwa kafin tahajjud haka lokacin da zaka karbi abu idan aka baka da dama ake amsa ba da hagun ba haka lokacin da zaka bayar da wani abu da dama ake badawa ba da hagun ba shine malam ya zanu mana kadan daga cikin wannan kenan sai mu kiyasta duk wani abu mai daraja mai karanci dama ake gabatarwa aka sin haka duk wani abu wanda yake koma baya na kazamta na kaskanci shi kuma hagum ake gabatarwa dan haka idan zaka hace majina ba a hace majina da hannun dama hannunka na hagum shine zaka dora akan hancinka ka hace majina kuma da hannun hagum kin zaka sanya mushuwar ka goge wannan majina ba da hannun dama ba haka lokacin da zaka yi kaki in zaka yi kaki ka tofar da majina ba a yi a dama kuma ba a yi a alƙibla sai dai kai a hagunkinka in kai a hagunkinka sannan kuma ka hira ƙasa ka binne sannan haka in zaka wato shiga ban daki kafar hagun ake gabatarwa domin ban daki wuri ne na kazamta ba wuri bane mai daraja kafar hagun ake gabatarwa in zaka fito daga masallaci kafar hagun kake gabatarwa domin masallaci fiyayyen wuri ne a ban kasa babu wani bagire wanda Allah ya fi so ya fi kauna sama da masallaci. Haka idan mutum zai fitar da kuffi ko suseti ko takalmi, kafar hagum ake fara fitarwa kafin ta dama. Haka idan mutum zai fitar da wandansa, kafar hagum yake fara zarewa kafin ta dama. Haka lokacin da zaka tube riga, hannun hagum kake fara zarewa kafin na dama. Haka lokacin da zaka yi tsarki, zaka wanke bawali ko bayan gari, haramun ne ka sanya hannun dama sai dai hannun hagum. Haka zaka kiyasta duk wani abu wanda yake na kazanta da duk wani abu wanda yake koma baya, to hannun hagum ake gabatarwa. Malam ya zo mana da ayoyi da hadisai a wannan babi wanda galibin su bayani ya gabata a kansu, wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Mina, an gane ku, lokacin da aka wayi gari kenan ran 10 ga watan Zulhijja, domin a ran 9 ga watan Zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya tsaya a Arafa. Da rana ta fada yana nan cikin zagayen Arafa, manzon Allah sai ya gangaro ya kamo hanya zuwa Muzdalifa. Da ya zo Muzdalifa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jami'in magriba da isha, a nan ya yada zango ya kwana. Da aka wayi gari ranar 10 ga wata, gab da hudowar rana, kafin hudowar ta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar Muzdalifa ya kamo hanya ta Mina. Da ya zo Mina, shine Anas yake cewa fa'atal jamra, manzon Allah sai ya zo ma aljamra. Me ake nihi da aljamra? Wannan rami wanda ake jifa, wanda a Hausa muke kira jifan shaidan, wanda ramukan nan guda uku ne. Akwai aljamratu sugra, akwai aljamratu wusta, akwai aljamratu kubra, ko kace aljamratu dunya da aljamratu wusta da aljamratu ulya. To a ran 10 ga wata, jamra kin da ake jifa ita ce aljamratul kubra, an gane ko? Babban rami. To wannan rami akan jefe shi ne da tsakuwa bakwai, kowace tsakuwa ana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan jifa na ran 10 ga wata wajibi ne daga cikin wajibatul hajji. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan jifa, thumma ata manzilahu bi Mina, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo masaukin sa a nan Mina, wa nahara, manzon Allah ya soke hadayar sa. Thumma qala lil hallaq, sannan manzon Allah sai ya faɗa ga ma'aski, manzon Allah ya ce masa khuz, manzon Allah ya ce kama kaina, wa ashara ila janibihi al-ayman, manzon Allah ya nuna masa bangaren kanshi na dama, manzon Allah ya ce kama nan, wanzami ya kama. Ya ci gaba da askewa, ya aske masa tas wannan bangare wanda yake na dama na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-aisar, bayan ya gama aske damar, manzon Allah sai ya meka masa bangaren hagun, manzon Allah ya ce masa aske, wannan wanzami ya aske. Thumma ja'ala yu'dihi an-nas, sannan manzon Allah sai ya haɗu yana raba ma jama'a gashi. Wanda wannan hadisi yana nuna mana waɗannan ayyuka waɗanda suke gaban alhaji a ranar 10 ga wata, ayyuka ne guda hudu. Aiki na farko shine jifa, bayan jifa abinda zai biyo baya shine soke hadaya, bayan soke hadaya shine aske kai, bayan mutun ya aske kai sannan sai ya gangaro Makka ya zo yayi dawaful ifada, an gane ko? Haka ake buƙatar a jirus. Amma idan mutun ya sunkuyar ya gabatar da wani akan wani, wannan ba laifi bane, domin an zo amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya a rannan, wani yazo ya ce ya rasulullahi na soke, nayi aski kafin na soke hadaya ta, manzon Allah ya ce je kaka soke hadiyar babu laifi. Wani yazo ya ce ya rasulullahi nayi aski kafin na jifa, manzon Allah sai ya ce masa je kaka jifar babu laifi. A rannan ba a tambaye shi ba game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar, face sai ya ce je kaka yi ba laifi. A wata riwaya ana suke cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan jamra ya yi jifa ya gama, wa nahara nuskahu, manzon Allah ya soke hadayarsa, wa halla, ya yi tahallulul awwal, domin haji tana da tahalluli guda biyu. Me ake cewa at-tahallul? Shine fita daga cikin harami, التحلل الاول fita daga cikin harami na farko na kasancewa bayan jifa idan kai wannan jifa na ran 10 ga wata to ya halatta ka tude wannan harami ka sanya dinkakken tufafi sannan ya halatta ka yanke farcenka ya halatta ka shafa turare duk abinda da aka hana ka kafin wannan jifa bayan ka dau harami to a wannan lokaci ya zama halal gare ka iya abu ɗaya ne baya halatta shine kusantar iyali kusantar iyali sai kai dawaful ifada domin bayan gama dawaful ifada ake samun at-tahallulus sani shine anan yace wa halla kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin harami fita ta farko na walal halla ka shiqqahul ayman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mika ma wanzami bangaren jikin bangaren kansa na dama fa halaqahu wannan wanzami ya aske masa ثم دعا أبا طلحة الأنصارية سنما ذا الله صلى الله عليه وسلم سي كراي أبو طلحة الأنصاري الله إكرم سيدا مجم مهيفير أنس بن مالك فأعطاه إياه غبا دين غاشين دا أكا أسكي نا كان منذا الله صلى الله عليه وسلم نا بنغرن داما منذا الله سي ميك أما أبو طلحة يشي نا كان wannan yana nuna mana kasancewar shugaba yakan iya kebantar wani daga cikin jama'arsa ya masa kyauta saboda wata maslaha kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbansa gaba daya yake banci Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda da wannan babbar kyauta wanda kyauta ce ya masa tafi albarkacin abaka duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya akwai wani abu wanda ya kai kimar gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duran kasa a yau a yanzu babu a wancan lokaci ma babu gaba ɗaya da aka aske bangaren gashin na dama manzon Allah sai ya dauka ya ba Abu Talha ya ce masa naka ne kuma tare da cewa a cikin sahabban da suke tare da shi a wannan lokaci akwai Abu Bakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali da sauransu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake banci Abu Talha da wannan kyauta ni zamu iya ƙara fahimta anan wani matsayi ne na daraja da Abu Talha al-Ansari ya samu wanda wasu daga cikin sahabbai basu samu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci shi da wannan babbar kyauta thumma nawalahu shiqqal aisar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mika ma wanzamin bangaren kansa na hagu فقال هلك من ذا الله يجي مسا أسكي فهلكه ونوى زامي أسكي مسا فأعطاه أبا طلحة من ذا الله سيقوم با أبو طلحة وننغاشي دعك أسكي مسا نبنغر الكنس نهبو فقال قسمه بين الناس من ذا الله يجي ربما جماعة ya raba ma jama'a daga cikin jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu uku wani ya samu sama da haka Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da abinda ta samu na wannan gashi na kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai gida ta sanya shi cikin wani tangaram wanda yake na azurfa duk da cewa in an ce tangaram da yawa daga cikin mu masu sani ake nihi da tangaram idan aka ce tangaram ma'ana ana nihin kamar misali wani dan koko ne wanda yake na kayan ado da ake yi a da wanda mata a da ai sukan sanya shi cikin almuwar ne yake sa shi ko to tangaran kinda Ummu Salama ta saka wannan gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azurfani menene manufar ta game da yin haka darjanta gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saka shi a cikin wannan kunko na azurfa idan aka ce ga marar lafiya bashi da lafiya Ummu Salama Allah ya kara mata yadda in aka zo mata da marar lafiya sai ta zuba ruwa a cikin wannan tangaram wanda gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki sai ta walwala sai ta tsiyaye ruwan sai a ba marar lafiya ya sha da iznin Allah subhanahu wataala da albarkar gashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take yake mutum sai ya samu lafiya to haka aka raba ma jama'a wannan gashi wanda wannan hadisi yana nuna mana cewa in ka zo wajen wanzami zai aske maka kai in ya kasance bani ne bai san sunna ba an gane ko zai fara maka ta gaba ko ta baya ko ta hagu sai ka ce masa dakata sai ka miƙa masa bangaren dama in ya aske sannan ka miƙa masa bangaren hagu haka in mai yankan farce an gane ko kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama damar ya miƙa ma wanzamin da ya gama aske damar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙa masa bangaren hagu kaga anan me zamu iya fahimta shine neman albarka da duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kacukan kinsa ma'abucin albarka ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshi albarka tashi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan jikinsa da duk abin da ya shafi jikinsa wannan abu ne wanda yake ma'abucin albarka dan haka diyarsa Zainab lokacin da Allah ya mata rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga ummu Adiya manzon Allah ya ce ku je ku wanke ta da ruwa da ganyen magarya kuma ku fara wanke gabanta waɗanda suke na arwalla manzon Allah ya ce kuma ku gabatar da dama akan hagun manzon Allah ya ce ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai in kun ga cewa ta buƙaci a wanke ta so biyar ko so bakwai manzon Allah ya ce in kun gama ku sanar da ni lokacin da suka gama wanke wannan diya tashi Zainab suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fuddo gyautan shi izarikin shi manzon Allah ya ba su yace ku tsaga shi ku yi mata likafani da shi domin albarkar wannan tufa da ta shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan diya tashi ta samu wannan albarka kuma haka hadisi na cikin sahihul bukhari wata mata ta kanas ta saka tufafi wani zani kikkiawa ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi wannan kyauta ce ta musamman zuwa gare ka manzon Allah ya karbi wannan tufafi ya kayatar da shi ya burge shi manzon Allah ya shiga cikin gida ya fudda wanda yake jike shi yasa manzon Allah ya fito cikin jama'a ya zauna bayan ya fito cikin jama'a ya zauna sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi wannan zani ku da kyau yake ya rasulullahi a bani shi ma manzon Allah ya ce an gama take yanki manzon Allah ya shiga cikin gida ya kunce wannan tufafi ya fito ya kudindine ya ba wannan sahabi wasu daga cikin sahabbai suka hudda shige shi suka ce wa na ko baka kyauta ba yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an saka masa wannan zani takanas kuma ya burge shi ya kayatar da shi yana so ya daura a jikin shi kuma kace kana so kuma ka tabbata da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai ba a taba roƙon shi wani abu face sai ya dauka ya bada yace kai ku san da cewa ni fa ba na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zani domin in daura in yi ado na roƙe shi wannan zani domin in na mutu a mallaka kafani da shi in samu albarkar abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a shekara ta 6 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Makka da sahabbansa domin yin umra sahabbansa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaki ya kako majina wato kokowa ake kowa fama yake wannan majina ta fada a jikin shi ya murji a jikin shi idan yayi arwalla sahabbai sai sun kusa su yaki junan su akan ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin yana cikin sahihul bukhari wasu kokowa ake wajen wannan ruwa na arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ma bai samu ba sai ya zo jikin dan uwan shi sai ya gogi lema sai ya shafa a jikin shi to wannan duka dalilan nan suna nuna mana neman albarka game da abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan duk abin da yake jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miyansa da majinansa da komansa wannan abu ne wanda yake ma'abucin albarka to irin wannan neman albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin za mu iya kiyasta bayin Allah na ƙwarai salihan bayi cewa mu nemi albarka da miyansu da majinansu da duk abin da ya shafi jikinsu na tufafi da jibinsu da takalmansu ko kuma wannan al'amari ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa nake so ku bani duk da cewa ba a ba da amsa dole sai da ilimi wanda ya ce a nema sai ya kawo dalili, wanda ya ce ba za a nema ba ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya gaya mana dalili kafin wato mu ambato dalilai. Yana halatta ko baya halatta? A takaice dai kar mu ja lokaci, baya halatta. Baya halatta ka nemi albarka da miyan wani, ko da majinarsa, ko da jibinsa, ko da tufafinsa, ko da takalminsa, ko mun matsayin shi, ko mun nagartar shi, wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka. Dalili na farko, malamai suka ce adamul muqaraba fadlan anil musawati linnabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil fadli wal baraka. Rashin tunkarar fagen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balantana yin daidai da shi a wajen daraja da albarka. Wane ne ya kusanci fagen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen matsayi na daraja da albarka, ko kuma wane ne zamu daidaita shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Babu. Al'umman nan gaba ɗayanta, kai tun daga farkon duniya har izuwa kiyama, duk wani mai daraja ka tattaro su gaba ɗaya, ka dora su a tafin su keli ɗaya, ka dora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗayan tafin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai rinjaye su. Inda za a kaksa darajar shi da matsayin shi kashi dubu, al'umma gaba ɗaya duk wani mai daraja tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta, ba mu ɗauki ba daidai da daraja ɗaya daga cikin darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ubangijin da ya halicce shi, shi kaɗai ya san matsayin shi. An gane ku? Kenan huska ta farko, babu wani wanda ya kusanci fagen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balantana yayi daidai da shi a wajen daraja da albarka. Dalili na biyu, malaman suka ce adamu ta haƙuƙi salahi, rashin haƙiƙan cewan nagarta. Fa innahu la yatahaqqaqu illa bi salahil qalb, domin nagarta ba ta tabbata sai da nagarta wadda take ta zuciya. Sanin abin da yake cikin zuciya na wane ne? Na Allah ne. Ba wanda ya san abin da ke cikin zukatan bayi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sanin wane cewa nagartacce ne, wannan yana da alaka da zuciya. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Ubangiji ta'ala da ya leka zuciyarsu ya ga cewa mutane ne waɗanda suke na ƙwarai, Ubangiji ta'ala ya turo saƙonni daga saman bakwai a cikin Alƙur'ani sun wuce a lissafa, wanda jinjinawa ne da yabo Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu. A ƙarshe gaba ɗaya Allah ya ce ya musu alƙawarin aljanna. An gane ku? To, wanda muke ganin cewa na ƙwarai ne, mun san abin da yake cikin zuciyarsa? Ba mu sani ba. Iya abin da ya bayyana kawai shi ne. Iya abin da ya bayyana shi ne za mu yi aiki da shi, amma abin da yake cikin zuciyarsa, wannan na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka nagarta ba ta tabbata. Nagarta abu ce wadda take da alaka da nagartar zuciya. Zuciya ita ce in ta yi kyau komai ya yi kyau, in ta ɓaci komai kuma ya ɓaci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, ala wa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Manzon Allah yace ku san da cewa a cikin gangan jikin dan adam wato akwai wata ƴar tsoka. Manzon Allah yace wannan tsoka in ta yi kyau ta nagartu, manzon Allah yace sauran gangan jiki gaba ɗayansa yayi kyau. Idan wannan tsoka ta lalace, manzon Allah yace gaba ɗayan gangan jiki ya lalace, ba shi da kyau. Manzon Allah yace ku saurara, ita ce zuciya. Kenan kaga wanda zamu ce mu nemi albarka da miyansa, ko da majinarsa, ko da ruwan arwallarsa, ko da takalminsa, ko da rigarsa, ko da jibinsa, ba mu da tabbaci game da nagartar shi, domin nagarta tana da alaka da nagartar zuciya. Sannan dalili na uku, malamai suka ce kaddara cewa mun yi zaton cewa mutumin ƙwarai ne, mun kyautata masa zaton cewa mutumin ƙwarai ne, to muna da tabbacin da abin da zai cika ya bar duniya? Ba mu da tabbas. Ba mu da tabbas da cewa akan me zai bar duniya, akan aiki na ƙwarai ko kuma akan aiki na banza. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, manzon Allah yake cewa ku san da cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fayadkhuluha. Manzon Allah yace ku san da cewa dayan zai ringa aiki irin na ƴan aljanna. Manzon Allah yace sai an kai iya abin da ya rage masa da aljanna shine kamu daya, mutuwa kawai ta rage masa ya shiga aljanna, sai ya aikata aiki na ɗan wuta ya mutu akan wannan aiki kuma ya shiga wuta, wal iyazu billahi. Iya rayuwarsa ya rayu akan ayyuka na ƙwarai, amma a ƙarshe yayi mummunan ƙarshe. Manzon Allah yace kuma ku san da cewa wani daga cikin ku zai ringa aiki na ɗan wuta. Manzon Allah yace sai an kai abin da ya rage masa shiga wuta shine kamu daya, a ƙarshe sai ya aikata aiki na ƴan aljanna kuma ya mutu akan wannan aiki ya shiga aljanna. To kaga wannan yana nuna mana cewa koda mun yi zaton cewa mutumin ƙwarai ne a yanzu, to mun san da abin da zai bar duniya, mun san da abin da zai cika, ba mu san da abin da zai cika ba. Kamar yanda wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ganin mutumin ƙwarai ne, jarimi ne, an fita fagen daga, yayi bala'i wanda yake na azo a gani ya fatattaki arna a fagen daga, sahabbai sai suka wuce da gawarsa a cikin jini, suka ringa cewa wani an huta, wani ya samu shahada. Manzon Allah wannan kalima da suke faɗa cewa wani ya samu shahada sai ta faɗa kunnensa. Manzon Allah yace kalla, yace wallahi ko daya. Manzon Allah yace tabbas na ganshi a cikin wuta. Manzon Allah yace yana kunuwa a sababin wata abaya da ya buye. Abaya ce fa riga a cikin ganima ta yaki, ya buye wannan ganima sababin abin da ya kai shi wuta. Kaga duk aikin da yayi na ƙwarai a ƙarshe aiki ne yayi wanda yake bai taka kara ya karya aiki na ƴan wuta kuma kai tsaye je wuta, yana mutuwa ya je wuta. Wal iyazu billahi. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa al'amurra, wato ayyuka, wato akan lura da abinda mutum ya cika, abinda mutum ya bar duniya a kansa, to a kanshi zai tashi a gobe kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kowane bawa za a tada shi a ranar kiyama akan abinda ya cika, wanda ya cika akan aiki na alkhairi Allah ya samu cika akan ayyuka na alkhairi, akan aiki na alkhairi za a tada mutum. Haka wal iyazu billah, wanda ya mutu akan aiki na sharri, akan wannan aiki na sharri za a tada shi a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani sahabi yana tsaye da shi tare da shi a nan Arafa, ya faɗo daga kan raƙumansa wuyansa ya karye, Allah ya karbi rayuwarsa. Manzon Allah yace ku je ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya. Manzon Allah yace wala tuhanni duhu wala tukhammiru wajha, kar ku shafa masa turare kuma kar ku lullube masa fuska. Manzon Allah yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik. Kenan kaga dalili na uku wanda ke nuna cewa wannan neman albarka ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa koda mun yi zaton cewa mutumin ƙwarai ne, to ba mu da tabbacin abin da zai bar duniya a kan shi. Kenan tunda ba mu da tabbacin abin da zai bar duniya a kan shi, to a nan bai dace ba, bai zamanto ba mazawwa game da neman albarka. Sannan dalili na huɗu, magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sawa'an manzon Allah yana rayi ko bayan mutuwarsa, ba su taɓa aikata irin haka da ɗaya daga cikin sahabbai. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su nemi albarka da miyan Abubakar ko majinarsa ko jibin shi ko ruwan arwallar shi ko wata riga da ta shafi jikinsa ko wani takalmi. Haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar duniya bai bar ba wani fiyayye a duran ƙasa sama da Abubakar. Abubakar shine wato khatamul awliya, wanda babu wani waliyin Allah daga cikin waliyan Allah bayan annabawa da manzanni, bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Abubakar. Haka bayan Abubakar babu fiyayye sama da Umar, bayan Umar babu fiyayye sama da Usman, bayan Usman babu fiyayye sama da Aliyu, amma babu ɗaya daga cikin su wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka nemi albarka da miyansa ko da majinarsa ko da gashin kansa ko da abin da ya shafi jikinsa. Malamai suka ce law kana khairan lasabquna ilayhi, inda a ce neman albarka da miyan wani ko da majinarsa ko da tufafinsa cewa wani alkhairi ne kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to da ma zai jiya sun rigaye mu da sun ringa neman albarka da miyan Abubakar ko majinarsa ko ruwan arwallarsa ko jikinsa ko tufafinsa. Haka a cikin waɗanda suke tabi'ai fiyayyu irin su Sa'id ibn al-Musayyab, irin su Aliyu ibn al-Husayn, an gane ko shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma mu ce dan jikansa shine Zainul Abidin, irin su Uwais ibn Amir al-Qarni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma Umar in ka hadu da shi ka nemi cewa ya maka addu'a, irin su Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri, babu ɗaya daga cikin su wanda aka ringa neman albarka da miyansa ko da majinarsa ko da ruwan arwallarsa, tare da cewa daga cikin tabi'ai waɗannan su ne fiyayyu wanda nagartarsu ta fito fili. Dalili wanda yake na biyar, malamai suka ce neman albarka da miyan wani ko da majinarsa ko da jibinsa ko abin da ya kama da haka tufafinsa ko takalminsa kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan ba za mu iya amintuwa game da fitintuwar shi, domin yakan iya jiji da kai ya ringa ganin cewa shi wata tsiya ne, girman kai da jiji da kai ya shige shi kuma ya hallaka. An gane ko? Yanzu duk wanda za a zo a ce in yayi kaki ana tarewa ko in yayi arwalla ana kokowa kan ruwan arwallarsa, wannan zai iya sa wani jiji da kai da girman kai a cikin takamarsa ya ringa ganin kamar ya hau tudun nan tsira. Kuma mun san da abin da zai cika? Ba mun san da abin da zai cika ba. Kuma in mun san abin da yake yi a bayyana a koyi mun san me yake? Ba mun sani ba. To dan haka a takaice wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka a baya mun yi bayani ta haniki da ake ma yaro sabon aihuwa daga an haifi yaro kafin ya sha nonon mahaifiyarsa, da ake tauna dabino alakuta masa ya haɗe, wannan ana neman albarka ne da wannan itaciya ta dabino. An gane ku? Da kuma neman albarka ne akan yin haka shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma ba miyan bakin na wanda zai yi tahaniki ba shi bane ake neman albarka da miyan shi. Don haka wannan ba bai keɓanta ba da cewa sai an kirawo malam wani. Ita kanta mahaifiyar ɗan tana iya masa ko gozumar ko kai mahaifin ɗan ko ma wane ne yana iya masa wannan tahaniki. Dabinan shi ne ake neman albarka da shi ba da miyan baki ba. An gane ku? Miyan baki na koma wane ne in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne, ba sauran annabawa ba, ƙazamta ne. Ƙazamta muka ce ba najasa ba. Akwai bambanci a Hausa tsakanin ƙazamta da najasa. Ƙazamta abu ne wanda ana kyamar shi amma ba najasa ba ne, kamar majina kamar miyau. An gane ku? Don haka kenan wannan duka abubuwa ne waɗanda suke sun keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ما لم الله يجيك أنسى كيف أعلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na yin bismillah a lokacin da wato mutum zai fara cin abinci, da kuma gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshen wato gama cin abinci. kada mu manta muna cikin littafin da ke bayani game da ladabba, don haka wannan babi littafi ne na musamman wanda malam ya gina shi akan ladabba waɗanda suka shafi wato cin abinci. Lafazin at-ta'am kamar yanda larabawa suke faɗa shine ma yutazawwaqu ta'am, duk abinda ake ɗanɗanar ɗanɗanansa shine ake kira da at-ta'am. Don haka in aka ce at-ta'am shine abinda ɗan adam yake ci, wannan kuma ya haɗa ci da sha, duk abinda ake ci da duk abinda ake sha wannan akan kiraye shi at-ta'am, abinci kenan. Dalili akan cewa abinda ake sha ma ana kiran shi abinci shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi. Ubangiji ta'ala ke fada, falamma fasala talut bil junudi, lokacin da talut wato ya fito da rundunarsa, lokacin da za su kara da wani babban arni wanda ake kiran shi jalut, an gane ku? Qala inna allaha mubtaliikum binahar, talut ya fada ma jama'arsa yace ku san da cewa ubangijinku zai jarrabe ku da wata ƙorama ta ruwa, wanda jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kala-kala ce. Wani lokaci Allah yakan jarrabi bawansa da wani abu wanda yake na alkhairi, ya gwada ka, ya ga ka masa da'a ko ba za ka masa ba. Wani lokaci Allah yakan jarraba bawansa da wasu abubuwa waɗanda suke na sharri, wanda kai dangane da kai kana ganin cewa sharri ne, amma dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sharri bane ba, domin Allah baya halittar sharri a tsantsar sharri, yana halittar sharri domin wata hikima wadda take karkashin sa. Kamar yanda yake faɗa, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, kamar yanda yake faɗa, wa balawnaahum bil hasanati was sayyiati, to shine yace inna allaha mubtaliikum binahar, kusan da cewa ubangijinku mai jarraba ku ne da wata ƙorama. Gaya suna cikin hali wanda yake na tsananin kishirwa, Allah ya jarrabe su da ƙorama, sai yace da su fa man shariba minhu, kusan da cewa duk wanda ya kwankwaɗi wannan ruwa ya sha ya gama cikin sa ya koshi taf, yace falaysa minni, baya tare da ni, sai yace wa man lam yaqamu, amma fa duk wanda bai sha wannan ruwa ba to ya tabbata yana tare da ni nawa ne, illa man iktarafa ghurfatan bi yadi, sai dai wanda ya dan kamfata da hannun shi ya dan sha bai gama cikin sa, shi ma wannan yana tare da ni. Kaga anan ruwa ne, amma sai aka yi amfani da lafazin at-ta'am, sai yace wa man lam yat'amhu, yace duk wanda wato bai sha wannan ruwa ba. Kaga kenan nan da yace kitabu at-ta'am, kitabu adabi at-ta'am, kenan wannan ya hada duk wani abin da ake ci da duk wani abin da ake sha. To shine anan malam sai yace babu tasmiyati fi awwalihi, babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin bismillah a farkon cin abinci. Za mu gane menene matsayin yin bismillah, shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne a lokacin da mutum zai ci abinci ko zai sha abin sha. Walhamdi fi akhirihi, da yin godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshen gama cin abinci. Malam sai ya zo mana da hadisin Umar ibn Abi Salama, Allah ya ƙara masa yadda, an gane ko? Shugaban duk wani agula na duniya, domin babu wani agula wanda ya kai matsayin shi. Akwai agulan da ya kai agulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi Umar ibn Abi Salama da ne na Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, matar Abu Salama da Allah ya ma mijinta rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta, kuma ta zo da wannan agula gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Umar kin yake fada, yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mu wata rana, manzon Allah yace masa samillaha, yace ya kai yaro ka ambaci ubangijinka lokacin da zaka fara cin abinci, ma'ana ka ce bismillah wa kulbi yaminika, manzon Allah yace kuma ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yadika, manzo Allah yace kuma ka ci abin da yake gabanka. Umarni uku a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa, wanda umarnin nan guda uku gaba daya kowane daya ladabi ne mai zaman kansa daga cikin ladabba na cin abinci. Farko manzo Allah yace masa samillaha, sababin abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa masa haka, an kawo akushin abinci an aje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ci. Shi Umar da ya saka hannu, wato kawai hannun shi sai ya ringa yawo, ya tabo can ya tabo can. Manzon Allah yace masa, yace yaro ba haka ake ba. Manzon Allah yace masa samillah, in zaka fara cin abinci ka ambaci ubangijinka, ma'ana ka ce bismillah. Dan haka wannan lafazi da yace samillah, to iya inda zamu takaita mu ce bismillah. Dan haka malamai suka ce dada arrahmanir rahim, wannan bid'a ne. An gane ku? Domin iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya takaita shi cewa samillah ka ambaci ubangijinka, ma'ana ka ce bismillah. Kamar yanda lokacin da fasabbihi bismi rabbikal azim ta sauka, mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin wato ruku'un sa, iya abinda yake fada subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, domin ubangiji ta'ala ya ce masa fasabbihi bismi rabbikal azim, kaga sai ya ce subhana rabbiyal azimi sai ya ce wa bihamdihi. An gane ku? Ziyadar wato wabi hamdihi wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin an samu riwayar da yake cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ziyadar wabi hamdihi wannan ya inganta lokacin da sabbihi isma rabbikal a'la ta sauka, iya abin da yake fada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ziyadar wabi hamdihi ita ma ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka lokacin da suratul nasr ta sauka, iza jaa nasrullahi, a ƙarshe ubangiji ta'ala yace masa fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir. Aisha tace tunda wannan sura ta sauka, iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita fada a cikin ruku'un sa da sujudar sa, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Dan haka anan malamai suka ce samillah da manzon Allah ya ce, to abin da yake nunawa mu takaita akan cewa bismillah kadai, kada mu ƙara arrahmanir rahim. Shi yin bismillah a wajen cin abinci wannan wajibi abu ne wanda yake dole ne, domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi, kuma babu wata alama wadda ta juyar da umarnin daga wajibci zuwa mustahabbanci. Dole ne duk lokacin da zamu ci abinci ko zamu sha abin sha, ya zama wajibi akan mu ci bismillah. Yin bismillah nan hikima wato shine kore shaytani, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Fa'ida ta biyu, neman albarka game da abinda zamu ci da abinda zamu sha, domin Allah ya saka albarka a cikin wannan abinci ko wannan abin sha, ya wadace mu kuma ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana kuzari, ya zame mana agaji akan bauta ma ubangiji mu subhanahu wa ta'ala. Sannan ladabi na biyu, manzon Allah sai ya ce masa wa kul bi yaminika, manzon Allah ya ce masa ka ci da damarka. Ci da hannun dama shi ma wannan wajibi ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta mana ci da hannun hagu, kamar yanda hadisi ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kar ku ci kar ku sha da hannun hagu, domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagu. An gane ku? Kaga hani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana kar ku ci kar ku sha da hannun hagu. To menene mafhumul mukhalafa? An ce kar mu ci kar mu sha da hannun hagu, kamar an ce mu ci mu sha da hannun dama. Sai yace fa inna shaytana, domin shaytani ya akulu wa yashrabu bishimal, yana ci yana sha da hannun hagu. A cikin mu wa yake so a ce yayi kama da shaytani? Ba wanda yake so. yanzu misali in kana so ka gane ka zo cikin taron jama'a ka shiga kasuwa ka ce shaydani kaga in wani ya waiwayo amma idan ka ce malam zaka ga wanda za su waiwayo sun fi mutum goma to kaga nan yana nuna cewa ci da hannun dama wannan wajibi ne ci da hannun hagun haramun ne saba ma Allah subhanahu wata'ala ne kuma saba ma manzansa bayani ya gabata wani na cin abinci a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ga wani yana cin abinci da hannun hagun manzan Allah ya wuce masa habawa ne ka ci da hannunka na dama sai ya ce ni bana iya ci da hannun dama kuma ba komai ya hana shi ba illa girman kai da jiji da kai kamar yadda wasu a yau suke ganin cewa wayewa ne ci gaba ne turanci ne ya zamanto mutum ya ringa cin abinci da hannun hagun da yawa za ka ga wai mutum ya ɗauki kuyar yana ci da hannun hagun yana ganin cewa ba rikici ko kuma don jahilci mutum yana shan shayi da burodi ya rike burodin da hannun dama yana huzga kofin a hannun shi na hagun ko kuma ya rike burodin da hannun hagun yana huzga kuma kofin a hannun dama aje kofin a ƙasa ka ci ka yanki ka huzgi burodin da hannun dama sannan ka aje ka ɗauko kofin sannan ka kafa ka sha wannan shine abin da yake sunna ci da hannun hagun ko sha da hannun hagun haramun ne ya ce kar ku sha da hannun hagun domin shaydani yana ci yana sha da hannun hagun wannan mutum da manzon Allah ya ce masa wane ka ci da damar ka yace a yace ni bana iya ci da dama kuma ba komai ya hana shi face girman kai manzon Allah ya masa muguwar addu'a yace kar Allah ya sa ka iya ci da dama daga ran nan bai koma daga hannun daman ya kame a sababin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daman Allah ya faɗa mana fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun ali ubangiji ta'ala yace waɗanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiyaye kansu kada a je wata fitina ta same su ko kuma wata azaba wadda take ma'abuciyar radi dan haka tun daga duniya Allah ya damke shi da wata ukuba Allah ya shanye hannun a sababin saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan umarni da manzon Allah ya ce masa wa kulli bi yaminika ka ci da hannunka na dama ci da hannun dama wajibi ne ladabi na uku sai manzon Allah ya ce masa wa kulli ma yalika manzon Allah ya ce ka ci abin da yake gabanka ka ci abin da yake gabanka cin abin da yake gabanka in kai ka in dai tare da jama'a kuke cin abinci to wannan wajibi ne in dai tare da jama'a kake cin abinci daidai da ku biyu kuke cin abinci to abin da ya zama wajibi ka ci abin da yake gabanka baya halatta ka ci wani gaba wanda yake ba naka ba amma in kai kadai kake cin abinci to wannan ya halatta ka ci nan ka ci can amma tsakiyar abinci baya halatta ko kai kadai kake cin abinci cin tsakiyar abinci wannan haramun ne me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cin abinci ta tsakiyar akushi manzon Allah yace domin ubangiji ta'ala yana saukar da albarka a tsakiyar akushin an gane ku kenan inda jama'a kake cin abinci mu gane cewa cin na gaba wannan haramun ne wannan wajibi ne mutum ya ci gaban sa cin gaban wani haramun ne baya halatta Allahumma sai dai malamai suka ce in ya zamanto a cikin akushin kala-kalan abinci ne abin da yake gaban wancan kai a gaban ka babu an gane ku kuma yaki lura ya fuskanta ya dau hannu ya turo maka kai ba to anan yana halatta malamai suka ce ka dan meka hannunka ka dauko kai ma ka dan kawo gabanka shi ma in akwai abin da babu a gaban shi ya meka hannun shi ya dauko ya kawo gaban shi amma ta fuskar ladabi abin da ya dace wani a dan turo mun abin da yake can ko kuma kaga wani abu da kake bukata a gaban shi sai ka nemi izinin shi ya baka izini sannan ka dauko an gane ku domin cin abin da yake gaban wani illar shi yana haifar ma da mutum kyashi wanda kyashi ko ba dabi'a bace ta dan adam ta mumini ba dabi'a bace ta mumini kaga abu a gaban mutum ka ringa hamar cewa sai dai kai zaka shi mumini abin da aka san shi da shi fifita wani akan san kanshi kamar yadda dabi'a ce ta mutanen Madina da Allah ya yabe su wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu mu'mine akan san kansu koda suna da buƙatar abu, don haka cin abin da yake gaban wani illar shi yana haifar ma da mutun kyashi. Don haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na cin abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda kowanne ɗaya daga cikin su wannan wajibi ne. Kuma wannan yana nuna mana cewa yara kankana a ladabtar da su da irin waɗannan ladabba, a ladabtar da su da irin wannan ladabba, kamar yadda anan yaro ne karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ladabtar da shi da wannan ladabi. Sannan hadisi na biyu wanda muka karanta shine wato Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, idza akala ahadukum falyadhkuri ismallahi ta'ala, idan ɗayanku zai fara cin abinci manzon Allah yace ya ambaci sunan ubangijinsa madaukaki yace bismillahi, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, idan ya manta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a farkon cin abincin, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, yace bismillahi awwalahu wa akhirahu, koda loma ɗaya ce ta rage a ƙarshen cin abincin ko suɗe hannu ka tuna cewa ba kai bismillah ba, to iya abinda aka sunnanta mana ko mu ce ya zama wajibi sai mu ce bismillahi awwalahu wa akhirahu, kenan muna cin wannan abinci farkonsa da ƙarshensa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a darasi na gaba insha Allah za mu ga menene fa'idar koda mutun ya manta bismillah a farkon cin abincin, cewa a tsake tsakin cin abincin ko a ƙarshen cin abincin in ya tuna cewa dole ne ya zo da wannan bismillah nan, insha Allah za mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.